Empty on the mix.
DBB Ario confirm. Fine girl, gakida kamala. Look so sexy, ban sanki bagabana. Bapa tuna kyau, mi batuna kauna kinga keke kula min da dukkanin al'amurana. Sifin ban da lafiya, ba ni san hayaniya. Ke kike ta kai kawo ki sa har in yi dariya. All this because of loving. Kauna na ki kade zuciya trending. Todu, I ko da bindiga, ni da dai in kyale ki, ai gwara rai ya halaka. Facing up to down baby, you are the one that I have chosen in my life.
Ke zan yi rayuwata, sai da ke ni a rayuwata, sai da ke. Sereke, zami rayuwata, sereke ni a rayuwata, sereke. Sereke, zami rayuwata, sereke ni a rayuwata, sereke.
E para kaga fararen idanuwa, I swear to God kullun suke sani imuwa. Kun ga barinta akwai wuya hakan kan saka DBB ya koma jan wuya ke daya cikin dari in zan yi rayuwa da ke kullun isha gari a toma of friends kauna na kina da haddari domin akwai tudu cikin sa sannan na da gangare but everything will pass in the nasa make dance na san rayuwa in dai da ke ai I no go cry ke kala daban ce in na same ki a duniya zan rayuwa da yanci hannu na ki ja gaba ban iya tafiya sai in kin ja min ragama ke ce hasken zuciya da ke haska ta ta gaba komai nana baki muri na kawai shine in ga murmushi
sereke zan yi rayuwata sereke ni a rayuwata sereke sereke zan yi rayuwata sereke ni a rayuwata sereke sereke zan yi rayuwata sereke ni a rayuwata sereke.
Special tropical music instrumental.